الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 14 ga watan 8 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata.
Malamin zamanin da imamu yake gira a sauriya, to idan mamu ya karanta
amsar tambayar ka za ta zuwa a cikin darasi ne yau insha Allah. Kamar kaka? Kamar kaka a yi sajiri. Yanda suke, yanda ka gama da mai sun jera su haka ne a cikin littafi, su waɗannan azkaru sabahi wal masa, yanda ka sun jero su, to haka suka bi diddigi suka gano ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi sanin yi wani. Na'am. Kamar mi? Idan mutum ya yi wankan janaba ba maganar cewa sai ya yi alwala, domin wankan janaba daman da alwala yake tafi, indai ka yi shi a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta. Kamar yanda matar shi Aisha da Maimuna Allah ya kara musu yarda, su suka rawaito mana sifar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wankan janaba. Kuma ba a taba samun cewa ga ya yi wankan janaba ba tare da alwala ba. An gane ku? Farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan karkato makayi ya zubo ruwa ya wanke hannuwansa sau uku, bayan haka sai ya tsoma hannuwan a cikin makayin ya ɗauko ruwa ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa, wannan tsakanin kenan duk abin da yake na kazanta ya kusa da shi. Sannan sai ya kurkura baki sau uku ya shaƙa, sannan kuma sai ya wanke fuska, sannan ya wanke hannunsa na dama izuwa gwiwar hannu, sannan ya wanke hannunsa na hagu izuwa gwiwa, sannan ya shafa ruwa a kai ya shafa a kunne, sannan ya wanke kafar dama daidai idan sau, sannan ya wanke kafar hagu daidai idan sau. A takaice alwala cikakka kamar yadda Aisha ta rawaito. Sannan sai ya tsoma hannuwansa cikin ruwa ba tare da ya jinko ba, sai ya murza gashin kansa, sannan sai ya maida hannuwan shi ya kurhu ruwa ya zuba a kai yana murzawa sai ya yi soro, sannan kuma sai ya zuba ruwa a sauran jikinsa gaba daya, kuma yakan gabatar da ɓangaren dama a kan na hagu. Haka Aisha Allah ya kara mata yarda ta rawaito mana wannan hadisi kamar yadda yake cikin Sahihul Bukhari. haka ita ma maimuna Allah ya kara mata yadda haka ta rawaito mana sifar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi wanka sai dai bambanci a hadisin maimuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shafa ruwa akan sa ya shafa a kunne kafafuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wanke su sai a ƙarshen wankan shi a ƙarshen gama wankan ya wanke kafarsa ta dama da kafarsa ta hagu wanda shine cikar arwallar kuma shine cikar wanka dan haka wa musanna wata kaifiya ta wankan janaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wannan kaifiya dan haka in kai irin wannan wanka ka fito ba maganar yin arwallar darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu sala kuma muna cikin babu sifatis sala baban da ke bayani game da abun da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar salla da kaifiyarta ma'ana yanda salla take mun tsaya ƙarshen hadisin Wa'il ibn Hujr Allah ya kara masa yadda da ke fada cewa sallaitu ma'annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri akhrajahu ibn Khuzaimah Wa'il Allah ya kara masa yadda yake cewa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa na dama akan na hagu ala sadrihi kuma ya rungume su akan kirjinsa bayani ya gabata lafazin yad anan abinda ake nihi da shi shine al-kaf ma'ana tafin hannu kenan kuma shi sifar yanda ake dora hannun dama akan nahagun a dora akan kirji sifa uku ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko shine wad'ul kaffi 'alal kaf wato dora tafin dama akan nahagun kenan akan kirji kenan haka mutum ya dora tafinsa na dama akan nahagun sai ya dora sa akan kirjin shi idan aka ce kirji kenan shine saman cibiya kenan nan inda kasusuwa na abula ma'ana na kirji suke nan kenan mutum zai dora tafin dama akan nahagun sifa ta biyu shine dora tafin dama adal kaffi war rusuk a bisa tafin hannun hagun da tsintsiyar hannu idan aka ce a rusuk shine nan kenan idan mutum ya dora tafin sai ya zamanto ya tsotsin shi kenan sun hau kan tsintsiyar hannun shi kenan maimakon sifa ta farko haka kenan ta biyu hannun sai ya danyo gaba kenan ya hau kan tsintsiyar hannu sifa ta uku shine wato alqablu jimke hannun hagun wato da hannun dama kenan shine mutum ya jimke nan haka tsintsiyar hannun shi ya jimke ta da wani an gane ko kenan ba haka ba mutum ya zama a nan shi tsintsiyar hannu a rusuk shine ake jimkewa kenan da hannun dama sai ka jimke shi wannan shine ake kira da alqabdu wannan nau'ika biyu na farko su kuma ana kiransu alwad'u kenan dora tafin dama akan na hagu ko kuma dora tafin dama akan tafin hagun wato da tsintsiyar hannu kenan gaba daya waɗannan sifofi guda uku sune suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan kirji ake durawa ba kasan cibiya ba kuma ba saman cibiya ba kan kirji shine ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo akan cibiya da kasan cibiya waɗannan duka ba su inganta ba kuma kamar yanda bayani ya gabata wannan shine iya sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa gaba daya a sallolin shi na farilla da nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sakin hannuwa a cikin sallah ba wanda ake kiran shi al-irsal ko kuma as-sadlu ma'ana sakin hannuwa kamar yadda yake cikin littattafan malikiya ba a taba samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sallah ta farilla ko a tanafila manzo Allah ya saki hannun shi kuma malaman malikiyar da kansu suka faɗa suka ce daidai da hadisi dhaifi game da sakin hannu babu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wasu daga cikin almajiran al-Imam Malik kamar yadda yake cikin mudawana sun rawaito karhancin dora hannun dama akan nahagun a cikin sallah sai dai wato suka yi sabani wajen menene dalilin da yasa suka karhanta cewa an ki mutum ya dora hannunsa na dama akan nahagun wasu suka ce a dan wai kasancewar kada mutum ya bayyanar da kushu wasu suka ce a dogaro ne dan kada ya zamanto mutum yayi dogaro ne a cikin sallah wasu suka ce a dan kada wanda ya jahilci al'amarin yayi kudirin cewa dora hannun dama akan nahagun a cikin sallah wajibi ne don haka wai suka karhanta suka ce amma in dai kai dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kai daidai babu karhanci to ai shine daman da wa ake koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake koyi kuma duk abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya isa ya zo ya karhanta ya ce an ki abu kaza don haka Ibn Abdul Barr Allah ya ji kansa a cikin littafin sa at-tauhid lima fil muwatta min al-asani da ya zo kan hadisin da al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin littafin sa al-muwatta wanda babi al-Imam Malik ne a cikin littafin sa na muwatta baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dora hannun dama akan nahagun a cikin sallah haka yayi baba wanda yazo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu jama'ar annabawa an hure mu mu dora hannuwan mu na dama akan nahagun a cikin sallah kaga ba kan shi faro ba duk annabawan da suka gabace shi da manzannin da suka gabace shi iya sallar da suka yi shine alqabdu ma'ana dora hannun dama akan nahagu to yaya za a ce farko manzon Allah sakin hannu yayi a ƙarshe kuma sakin hannu yayi wai a tsakiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannu bayan ya faɗa mana cewa annabawa an umarce su cewa su dora hannunsu na dama akan nahagu a cikin sallah to dan haka kamar yadda shi Ibn Abdul Barr da yazo da wannan hadisi sai yake cewa dora hannun dama akan nahagun a cikin sallah yace abu ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba samun sabani tsakanin sahabbai game da dora hannun dama akan nahagun a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani sahabi da ya saba mawa Ibn Abdul Barr yace sai dai abinda aka rawaito daga Abdullahi ibn Zubair cewa an rawaito yakan sakin hannun shi a cikin sallah sai yace wa qadru ya anhu khilafu kuma an rawaito sabanin haka cewa yana dora hannun shi na dama akan nahagun a cikin sallah shi Abdullahi ibn Zubair kawai iya abinda aka rawaito cewa shi ibn Zubair yana sakin hannun shi a cikin sallah kuma an rawaito cewa yana dora hannun shi na dama a cikin sallah shine muka yi bayanin cewa kaddarcewa shi Ibn Zubair sakin hannun shi yake a cikin sallah shin da Ibn Zubair aka ce mai koyi ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine yace mana sallu kama ra'aytumuni usalli kuma shine takanas Allah ya zabe shi ya aiko shi a matsayin manzo domin ya karantar da mu yanda zamu bauta ma Ubangiji bai bar duniya ba sai da ya nuna mana kaifiyar yanda ake sallah tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbarin sa yayi kabbara yayi karatu yayi ruku'u da ya gama ruku'u manzon Allah ya yi da baya da baya sai da ya sauko daga kan minbarin manzon Allah ya yi sujada da ya dago sannan ya koma ya hau kan minbarin yayi karatu da ya gama yayi ruku'u lokacin da ya dago daga ruku'u zai yi sujada ya yi da baya ya sauko daga minbarin kuma ya yi sujada da ya gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wayo sai ya faɗa ga sahabbansa yace innama sana'atu hadha li ta'allamu salati ko kuma li ta'allamu salati wa li ta'tammu bi manzon Allah yace kusan da cewa nayi haka ma'ana sallah akan minbari dan ku sani yanda sallah ta take kuma dan ku yi koyi da ni to kaga kasancewar babu ta hanyar da zamu koyi kaifiyar wannan ibada da yanda sifarta take dole sai mun koma cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya saka masa da alkhairi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya wallafa littafi na musamman mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha shi ne yace sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama tamkar kana ganin ta ma'ana tamkar a gaban ka yake sallar to dan haka a takeice shi dora hannun dama akan nahagu a cikin salla sahabi ne na bin daya sahabi 18 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa haka yake sallar kuma hadisai ingantattu kusan hadisi 20 ke akwai waɗanda ba su inganta ba sun kai hadisi kusan 15 kamar yadda wani malami ya tattara su ya wallafa littafi mai suna Fathul Ghafur fi hukumi raf'il aidi ala sudur anan ya tattaro da hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba ingantattu kusan hadisi 20 ke akwai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma a magana ma mafi rinjaye shi dora hannun dama akan nahagum a cikin sallah matsayin sa ya wuce sunna mustahabba wajibi ko mu ce farilla ne amma tare da cewa wanda ya bi dora hannun sa na dama akan hagum wato a cikin sallah sallar shi ingantacciya ce sai dai wato ya tauye karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku babu cikakken koyi tare da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan ibada amma sallar salla ce ingantacciya za mu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ubadah ibn as-samit radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ما لم الله يجكن سنفتا وتوانا حديثينينا عبادة ابن الصامت الله إكرم سيدانا فتا شوى منزان الله صلى الله عليه وسلم يجي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن manzon Allah ya ce babu sallah ingantacciya ga duk wanda wato bai karanta fatiha a cikin sallarsa lafazin ummul qur'an wato suna ne daga cikin sunayen fatiha domin fatiha tana da sunaye da dama waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin sunayenta ummul qur'an da ummul kitab da kuma ar-ruqya sauransu waɗannan duka sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ida fa ta Larabawa sukan faɗa sukan ce kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma, yawan sunaye na nuna daraja da matsayi na abin da aka ambata da sunayen. Duk abin da kaga sunayen sunan shi ya yi yawa, to ya nuna cewa abu ne yana da daraja, yana da matsayi. Kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma, yawan sunaye na nuni akan daraja da matsayi da ɗaukaka na abin da aka ambata da sunayen. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu wasu daga cikin sunayensa, wasu sunayen kuma ya keɓanci kanshi da sani. Wanda ya sanar da mu sai da ya sanar da mu suna da riba ɗaya, kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lillahi 99 asman, yake cewa man ahsaha dakhala aljanna aw kama qala, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da sunaye 99, ma'ana 101. Duk wanda yake diddige waɗannan sunaye sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Don haka malamai suka bi diddigin ayoyi na Alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da suka fitar da waɗannan sunaye 101. Amma riwayar da ta zo a cikin sunan Tirmidhi bayan ya ce inna lillahi ta'ala 99 asman, man ahsaha dakhala aljanna, ya jero su Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudus, wannan bai inganta ba. An gane ko wani daga cikin marwayata ne ya jero su, amma wannan kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin sunayen akwai waɗanda ba sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba ne, irin su Al-Jalil, irin su Al-Baqi, irin su Al-Qadim da sauransu, irin su Ar-Rashid da sauransu, waɗannan duka ba sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba ne. To don haka ita Fatiha ita ma tana da sunaye da dama, wanda wasu hadisan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu kuma ba su inganta ba. Amma daga cikinsu akwai Ummul Kitab, akwai kuma Ummul Qur'an, wannan Ummul Qur'an, sannan akwai Ar-Ruqya, kamar yadda yake cikin hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, da ya karanta Fatiha ga wani wanda kunama ta halibe shi, ko mu ce kunamun ruwa ta halibe shi, Allah ya bashi lafiya, da ya zo ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya karanta masa. Manzo Allah ya ce masa wa ma adraka annaha ruqya, waye sanar da kai cewa ita Fatiha addu'a ce ta neman waraka. Don haka shi ne a nan ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallar. An kiraye ta da cewa ummul qur'an, domin in aka ce al-um abinda ake nihi al-asl kenan, tushe shi ne ake nihi. Don haka in ka ce ummul qur'an kenan tushen al-qur'ani, domin dukkan ma'anar da al-qur'ani ya kunsa gaba ɗayansa tun daga farko har zuwa ƙarshe, wannan ma'ana gaba ɗaya an jimce ta a cikin suratul Fatiha. Dukkan bayanin da surorin al-qur'ani suka kunsa gaba ɗaya, to yana cikin suratul Fatiha. Don haka ake kiranta kenan ummul qur'an, kenan asalin al-qur'ani. Kuma domin sannan ita ce kuma ake kiranta Fatihatul Kitab, Fatihatul Kitab, me yasa? Saboda ita ce farkon sura wanda ake fara karantawa in za a karanta Al-Qur'ani, kuma haka sahabbai da za su rubuta Al-Qur'ani, Fatiha ita ce farko a wajen rubutawa. Don haka ake kiranta Fatihatul Kitab, ko ka ce Ummul Kitab, ko ka ce Ummul Qur'an. Shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallarsa. La ku anan nafiya ce, nafiyatul lijins, an gane ko, nafiyatul lijins, kamar yanda zaka ce la rajula fid dari, babu mutum a cikin gida. Kaga in ka ce la rajula fid dar, kwata kwata babu mutum a cikin gida. Kamar yanda in ka ce la ilaha, ka kore duk wani abun bauta, duk wani jinsin abu wanda ake bauta masa baka yadda da shi ba, baka amince masa ba, shine kace la ilaha, sai kace illallah, kenan babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa, illallah face ubangijin da ya halicci halittu. To nan da yace la salata, wato babu sallah ingantacciya, kenan ta kore kwata kwata, babu wata sallah wadda take ingantacciya. Lam yuqra liman lam yaqra bi ummil qur'an, ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallah, shine malan sai yazo bayan ya bayyana mana cewa hadisi ne muttafaqun alayhi, sai yace a wata riwaya ta ibnu hibban a cikin ingantaccen littafin sa, haka nan al-imamu ad-darqutni a cikin littafin sa as-sunan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tujzi'u salatu la yuqra fiha bi fatihatil kitab, duk sallar da ba a karanta fatiha a cikinta manzon Allah yace ba ta isuwa, kwata kwata ba ta yi ba. Malam ya zo da wannan riwaya domin ya karfafa mana cewa waccan lafa nafiyatul jins ne, kwata kwata sallah ba ta inganta ba in dai ba a karanta fatiha a cikinta. To shine anan yace la tujzi'u salatu la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, duk sallar da ba a karanta fatiha a cikinta manzon Allah yace la tujzi'u, kwata kwata wannan sallah ba ta isuwa, bata yi ba balantana ta samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan sai yace a wata riwaya ta daban wadda na cikin musnad na al-imamu Ahmad da as-sunan na Abu Dawud da na al-imamu Tirmidhi haka da sahih Ibn Hibban, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'allakum takrahuna khalfa imami, meyuwa kukan yi karatu bayan limaminku. Kulna na'am, muka ce kwarai da gaskiya manzon Allah, haka ne, ai muna karatu bayan limaminmu lokacin da yake bayyanar da karatu mu ma muna yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai yace da su la taf'alu, kar ku koma aikata haka, ma'ana yin karatu a bayan limami a lokacin da limami yake bayyanar da karatu, yace illa bi fatihatil kitabi, sai dai fatiha ita kadai, yace fa innahu la salata liman lam yaqra biha, domin al'amarin babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta ta ba, duk wanda bai karanta fatiha manzo Allah yace babu sallah ingantacciya, wato zai shi ba shi da sallah ingantacciya. To wannan hadisi kasancewar wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a sallah ta asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu, sai aka samu sahabbai suna karatu a bayan sa, sai ya zamanto karatu ya cakude ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karatu ya cakude masa, yayi gaba yayi baya. To a lokacin da aka gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gane menene sababin, kenan wannan karatu da suke a bayan shi da daga murya da suke wannan shine ya kai karatu yayi nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka gama sallah sai yake cewa la'allakum takrahuna khalfa imamikum, me yiwa kukan yi karatu a bayan limamin. Wato Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa na'am ya Rasulullah, kwarai haka ne ya manzon Allah, lalle muna karatu a bayan limamu. Manzon Allah sai yace la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum, a wata riwaya yace la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitabi, manzon Allah yace kar ku koma yin haka sai dai ɗayan ku idan zai yi karatun ma sai dai ya karanta fatiha. Sai yace fa innahu la salata liman lam yaqra biha, domin babu sallah ingantacciya ga duk wanda wato bai karanta fatiha a cikin sallar sa. Wannan hadisi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin sifatu salatin nabi, an gane ko hadisi ne ingantacce. To dan haka wannan kenan a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa game da karanta wani abu na alqur'ani a bayan shi lokacin da yake karatu a bayyana sai dai fatiha ita kadai da tafiya ta yi tafiya kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hane su game da yin karatu a bayan shi ko da fatiha ce manzon Allah ya ce daga yau kamar yanda Sheikh Nasir Albani a cikin wato sifatu salati nabi ya ce thumma nahakum sallallahu alaihi wasallam an liqira'ati kulli hafil shahriya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hane su gaba daya game da karatu wato a inda a sallah wadda take shahriya wadda ake bayyana da karatu wa zalika hina man sarafa min salati jahra fiha bil qira'a wa fi riwayatin annaha salatu sunnah wannan kuma ya kasance ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama wata sallah da ya bayyana da karatu a cikin ta sallar asuba ce maza Allah sai ya ce da su halqara amai minkum ahadun anifa maza Allah ya ce dazu akwai wanda akwai daidai da mutum ɗaya wanda yake karatu tare da ni a cikin ku halqara amai minkum ahadun anifa maza Allah ya ce dazu da muna sallah a cikin ku akwai wanda yake karatu tare da ni fa qala rajulun na'am sai wani mutum ya ce kware ya rasulullahi ni ko ne karatu ana ya rasulullahi fa qala sai manzo Allah yace masa inni aqulu mali unaza'u alqur'an manzo Allah sai yace to ni fa ina fada muku cewa ni fa ba'a tarayya da ni a wajen karanta alqur'ani lafazin unaza'u alqur'an ma'ana udakhalu fil qira'a ko kuma ya dauki ma'anar wato shine ughadabu alaiha ko kuma ya dauki ma'anar almusharaka don haka malamai suka ce almusharaka din anan shine ma'anar da tafi kusa mali unazul qur'an ai usharaku fi qira'atil qur'an ni fa ba a tarayya da ni a wajen karanta alqur'ani to don haka wannan nasi ne wanda yake nuna duk inda limami yake bayyanar da karatu to baya halatta ma mu ya karanta wani abu iya abin da ya zama wajibi a kan shi shine ya saurara Abu Huraira Allah ya kara masa yadda marwayin hadisin sai ya ce fanta hannasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce daga wannan lokaci jama'a sai suka hannu game da karanta alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayyanar da karatu tun lokacin da suka ji yayi wannan fada na cewa mali kuna za alqur'ani daga wannan lokaci gaba ɗayan su suka taka burki a wata riwaya sai yake cewa wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yashharu fihi al-imam sai suke karatu a cikin zuciyarsu a kuye a inda limami baya bayyanar da karatu kenan amma a inda limami yake bayyanar da karatu to iya abin da yake kansa shine sauraro don haka wannan hadisi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa wato karatu a bayan limami a inda limami yake bayyanar da karatu wannan hukunci ne wanda kwata kwata an shafe shi lalle a farko da akan karantawa limami yana karatu ma mu a bayan shi suna karatu daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadisi yace sai dai fatiha to kuma bayan wani lokaci gaba ɗaya hatta da ita fatihar aka gura wannan aka shafe karanta ta kenan iya abin da yake kan ma mu shine saurare sannan sai yace wa ja'ala da insata li qira'ati al-imami min tamami li itimami bihi yace kawaici domin sauraron karatun limami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida shi shine tsantsar cikar koyi da lima kenan misali shi ma mu ya tsaya ya saurari mi limami yake karanta wannan shine tsantsar cikar koyi ina fa'ida ina hikima a ce ai kaga babu hikima a ce kun sa mutun gaba yana karatu kuma kowa yana nashi daba kenan ina koyi yake da limami a don haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya maida cewa mutun yayi shiru ya saurari abinda limami yake karantawa wannan shine tsantsar koyi da limami kamar yanda ya faɗa a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bi fa idha kabbara fa kabbiru wa idha qara'a fa ansitu. Manzon Allah yace ku san da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi. Manzon Allah yace in yayi kabbara ku yi kabbara, sai yace wa idha qara'a in limamun ku ya fara karatu, manzon Allah yace fa ansitu ku yi shiru. Idan aka ce al-insat, mutum ya kame bakinsa sannan ya karkato kunnen shi kuma ya saurari me ake faɗa masa, shine yace innama ju'ila al-imamu liyutamma bi, kusan da cewa kadai shi limami an sanya shi ne dan ayi koyi da shi. Fa idza kabbara fa kabbiru, in yayi kabbara ku yi. Manzo Allah yace wa idza qara'a, idan ya fara karatu fa ansitu, manzo Allah yace ku yi shiru ku saurara. Wannan hadisi Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Musannaf, haka al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i da Ibn Majah. Hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi kenan a cikin sifatu salatin nabi. Sannan sai yake cewa kama ja'al al-istima'a lahu mughniyan 'an al-qira'ati wa ra'a, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida mana sauraron limami, to wannan mai wadatarwa ne game da karatu bayan shi, ma'ana sauraron da zaka ya wadatar da kai ba sai ka karanta ba. Fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ya faɗa yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atu al-imami lahu qira'a. Manzo Allah yace duk wanda yake da limami, to karatun limami shine matsayin karatunsa, ma'ana karatun da limami yake ya wadatar da shi, shi ba sai ya karanta ba. Malam sai yace haza fil jahriya, amma wannan a inda a sallar jahriya wanda ake bayyanar da karatu, kenan karatun limami shine matsayin karatu ga mamu. Shi ma wannan hadisi, hadisi ne ingantacce kamar yadda shi Sheikh Nasir Albani ya inganta shi. Don haka a takaice kenan waɗannan hadisai ya zo da su ne don ya tabbatar mana da cewa karatu a bayan limami, a lokacin da limami yake bayyanar da karatu, to wannan an shafi, an gane ko, don haka haramun ne kwata-kwata, baya halatta kenan mutum ya yi karatu a bayan liman a duk inda limami yake bayyanar da karatu. Sannan bayan shi sai ya yi babi na musamman, shine wujubul qira'ati fi sirriya, wajibcin karanta wani abu na alqur'ani a sallah wanda ake koyi karatu. Kenan duk inda limami yake koyi karatu, to yin karatu kuma wannan ya zama wajibi, tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ce mustahabba a inda limami yake koyi karatu, kamar sallah ta azhar da sallah ta al'asr da sauransu, mutum ya yi karatu suka ce sunna ne, amma wajibi ne a magana mafi rinjaye. Shine sai ya kawo hadisin da wato Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, yake cewa kunna naqra'u fi zuhri wal asri khalfa al-imami fi raka'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitabi wa surati bi fatihati al-kitabi wa sura, sai yace wa fil ukrayayn bi fatihati al-kitab. Jabir Allah ya kara masa yadda, yake cewa mun kasance wato mukan yi karatu a bayan limami a sallah ta az-zuhr da ta al-asr, a raka'o'i biyu na farko mukan karanta fatiha da sura, a raka'o'i biyu na ƙarshe kuma mukan karanta fatiha ita kaɗai. Haka Jabir Allah ya kara masa yadda yake, mukan yi karatu a bayan limami a sallah ta az-zuhr da al-asr, a raka'o'i biyu na farko mukan karanta fatiha da sura, a raka'o'i biyu na ƙarshe kuma mukan karanta wato fatiha ita kaɗai. Haka manzo Allah sai yake cewa wa inna ma ankara tashwishi alaihi biha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi inkarin kar'a rikitar da shi, dan haka ya hana karatu a inda yake bayyanar da karatu. Sai yace wa zalika hina sallar dhuhra bi ashabihi fa qala, sai yace ayyukum qara'a sabbihi isma rabbikal a'la, manzo Allah sai yace musu a cikin ku wane ne ya karanta suratul a'la, ma'ana sabbihi isma rabbikal a'la, a cikin ku wane ne ya karanta. Fa qala rajulun ana, wani mutum sai yace ya rasulullahi ni na karanta sabbi, yace walam uridu biha illa alkhair, yace kuma ban karanta ta ba sai dan nihin alkhairi kadai. Manzo Allah sai yace kada arabtu anna rajulan khada jiniha, manzo Allah yace kwarai na yi sanin wani daga cikin ku wato yayi tarayya da ni ya rikitar da ni dan haka wannan yana nuna in ma zaka karanta a inda limami yake boye karatu sai dai ka karanta a zuciyarka ba zaka bayyana ba harshen ka kawai zai ringa motsawa an gane ko harshe kadai zai ringa motsawa amma ba zaka ringa bayyanarwa ba sannan haka wani hadisi na daban sai yake cewa kanu ya karuna kalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa yajharu nabiyyi fa qala khalaqtum alayya alqur'ana da sahabbai sun kasance sukan yi karatu a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna bayyanar da karatu manzo Allah sai yake cewa khalaqtum alayya alqur'ana kuna gauraya mun alqur'ani fa ma'ana kuna tarayya da ni kuna rikitar da ni manzo Allah ya hane su game da karatu a inda yake bayyanar da karatu kaga tunda ya hane su a inda yake bayyanar da karatu to sai a koma asali kenan inda ake boye karatu wannan dole ne a ci gaba da yin karatu haka kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an manzo Allah yake cewa ku san da cewa shi mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa manzo Allah yace falyanzur bima yunajihi bihi dayan ku yi nazari game da abin da zai gana da ubangijinsa ma'ana abin da zai tattauna da shi sai yace wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kar junan ku ya bayyana ma juna al qur'an kar junan ku ya ringa bayyana ma juna game da karatun al qur'an kaga nan ana maganar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar junan ku ya bayyana ma juna game da karatun alqur'ani kenan a duk lokacin da limami yana karatu kai ma mu kana karatuwa bayyane kaga nan ka bayyana ma junan dan haka wannan kuma hanni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takeice kenan wannan hadisi da yace wa fi ukra li ahmad wa abi daud wa tirmidhi wa ibn hibban la'allakum taqra'una kalfa imamikum manzo Allah yace me yiwa kukan yi karatu bayan imami kulna na'am muka ce kwarai da gaskiya manzo Allah qala sai yace la taf'alu kar ku koma yin haka illa bi fatihatil kitab wato sai dai suratul fatiha ita kadai ce za ku iya karantawa koda imami yana bayyanar da karatu wannan kenan mataki na farko kafin a shafe hukuncin yin karatu a bayan limami a inda yake bayyana a farko an yi hani sai dai fatiha kadai ce mutum yake iya karantawa sannan a ƙarshe ku gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata ya hane su ya hani mu'minai game da yin karatu a bayyane a lokacin da limami yake karatu sai ya ce fa innahu la salata liman lam yaqra biha manzo Allah ya ce domin babu sallah ingantacciya wato ga duk wanda bai karanta Fatiha wato a cikin sallarsa wannan yana nuna mana muhimmancin sallah ta Fatiha wannan suratul Fatiha tare da cewa hadisi ya tabbata cewa ita ce sura wadda tafi kowace sura girma da daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wataala daga cikin surorin alqur'ani gaba daya idan mun kalli wato a dunkule sururi na alqur'ani sura 114 fiyayyar sura ita ce suratul fatiha idan kwa ayoyi ne aka kalla to ayatul kursi ita ce babba ita ce shagaba a cikin su ayatul kursi ita ce babu wata aya sama da ita daga cikin ayoyin alqur'ani gaba daya amma in bangaren sura ne to suratul fatiha ita ce wanda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai taba saukar da wata sura fiyayya a cikin attaura ko injila ko a cikin alqur'ani sama da suratul fatiha me yasa saboda ita suratul fatiha ta kunshi wasu abubuwa muhimmai farko ita suratul fatiha wato ta sanar da mu game da abun bautar mu shine ubangijin da ya halicce mu ta hanyar sunayen shi guda uku akwai lafzul jalala shine Allahu da kace alhamdulillahi kaga wannan a cikin suratul fatiha muka same shi a farko sannan suna na biyu shine ar-rabb suna na uku shine ar-rahman suna na uku shine ar-rahman wanda dukkan asma'ul lahi da husna gaba ɗayan su wato suna biya ne ga lafzul jalala sunan Allah subhanahu wataala Allah shine wato ismuz zat waɗannan sunaye gaba ɗaya waɗanda suka zo sifofi ne na Ubangiji na wannan lafzul jalal to waɗannan sunaye manya a cikin suratul fatiha gaya da Allahu da Ar-Rabbu sannan kuma da Ar-Rahman kamar yadda kace alhamdulillahi rabbil alamin sai kace Ar-Rahmanir Rahim sannan kuma ta bayyana mana wato shine al-ilahiyya ma'ana cancantar bauta wane ne ya cancanta a bauta masa shine ubangijin da ya halice mu a fadar sa da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma anan ta bayyana mana ubangijin mu kenan wanda zamu kubuta game da karfin mu da dabaran mu ne ka al'amarin mu zuwa gare shi ne muke mako na shi shine yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan kuma ta kunshi shine wato dalabul hidayah neman shari'a wanda shari'a ita ce wato abinda bawaye wato ita shari'a ita ce abinda ya zama wajibi akan bawaye yayin kokari ya roki Ubangiji subhanahu wataala domin duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye kuma shine zai ji dadi a nan duniya kuma shine zai ji dadi a gobe kiyama saboda arzikin duniya da lahira gaba ɗayan sa yana karkashin hidayah shine samun shari'a shine muke roƙo muna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sannan kuma ghayril maghdubi alaihim waladdallin sannan kuma tana ta kunshi shine gaskata wato manzanci na manzanni da tabbatar da makoma lahira an gane ko tabbatar da manzanci na manzanni da gaskata wato makoma lahira a fadarsa da yace maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako kaga da kace mamallakin ranar sakamako anan kana tabbatar da imaninka da yinin alkiyama sannan shi wannan yini na alkiyama ta ina muka san da shi ta hanyar manzannin Allah subhanahu wataala kenan cikin suratul na daga cikin ma'anar da suratul fatiha ta kunsa shine gaskata manzancin manzanni da tabbatar da wato sakamako a gobe kiyama dan haka anan dai aka shar'an ta mana karanta Fatiha a dukkan sallolin mu na farilla da nafila babu bambanci kuma babu sallah ingantacciya da duk sallar da ba a karanta Fatiha amma wannan yake banta ga wanda ya iya karatun Fatiha wanda bai iya karatun Fatiha zamu iske ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi cewa mutum ya karanta wanda bai iya karanta Fatiha wannan ko yakan iya kasancewa ga sabon musulmin da mutum ya musulunta kafin ya karanta Fatiha ya za a yi zauna ba zai yi sallah ba sai ya koyi Fatiha za a lakanta masa wasu lafuzza waɗanda suke na girmama Ubangiji subhanahu wataala da ya ban shi ya ci gaba da yin sallah da su kafin a kai lokacin da zai koyi Fatiha wa ana Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يهمل النفي في رواية مسلم خلافا لمنع الله وتلقى أنس الله إقرى مسيدا نافداتي وللي مزعن الله صلى الله عليه وسلم دا أبو بكر دا عمر Allah ya yarda da su kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin sun kasance sukan fara karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin lafazin as-salata anan abinda ake nihi al-qira'a shine yace kanu yaftatihuna salata ma'ana sun kasance sukan fara karatun sallah bilhamdulillahi rabbil alamin wato da alhamdulillahi rabbil alamin kamar yanda yake cikin wancan hadisi da yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala qasamtu salata ay qasamtu al-qira'a ita ce suratul fatiha shine anan Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar wato kanu yaftatihuna salata sun kasance sukan fara karatun sallah bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda yake cikin wata riwaya Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakri wa umar wa uthman kulluhum yaftatihuna alqira'a bilhamdulillahi rabbil alamin aw kama qala Anas yake cewa nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi bayan Abu Bakar nayi bayan Umar nayi bayan Uthman yace gaba ɗayan su sukan bude karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin zada muslim al-imamu muslim ya dada a cikin riwayar sa sai yace la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha wato ba sa ambata bismillahir rahmanir rahim a farkon karatun ko a karshen fatiha ba sa fadar bismillah saboda in an gama fatiha wata sura za a shiga to koda wata sura za su kama ba sa zawwa da bismillah an gane ko ba sa yin bismillah amma za mu gane menene ba sa yin a wata riwaya ta al-Imam Ahmad da al-Imam Nasa'i da Ibn Khuzaimah sai yace la yaji haruna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyanar da wato bismillahir rahmanir rahim wa fi ukhra Ibn Khuzaimah a wata riwaya ta musamman daga Ibn Khuzaimah sai yake cewa kanu yasiruna sun kasance suna koyi bismillahir rahmanir rahim dan haka malam sai yace mana wa ala hadha yuhmalun nabi fi riwayati muslim yace akan wannan za a dauke riwaya ta al-Imam Muslim da yace la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha ba kwata kwata bane ba sa yi bismillah a sukan yi bismillah kenan bayyanar da ita ne ba sa yi saboda ita wannan riwaya yace la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyanar da bismillah a wannan riwaya ta Ibn Khuzaimah sai yace kanu yasiruna sun kasance suna koyi bismillah don haka shine sai yace wa ala hadha kina akan wadannan riwaya guda biyu yuhmalun nafi fi riwayati muslim za a dora kurewa wanda ke cikin riwaya ta Imam Muslim da yace la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim kenan ba kwata kwata ba sa yin bismillah a bayyanar da ita ne ba sa yi abu ne suke yin ta khilafan liman Allah malai yace sabani ga wanda ya inganta riwaya yace a wannan riwaya bata inganta malai yace a riwaya ce ingantacciya ba ta da wata illa an gane ko hadisi ne ingantattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar da Umar da Uthman da sauransu suka yi bismillah a koyi bayyanar da ita ne ba sai dan haka kenan a takaice wannan hadisi da malam ya zo da shi yana tabbatar mana cewa ita bismillah kenan a wajen karatun sallah akan yi ta an gane ko amma ba a bayyanar da ita a farkon karatu a farkon fatiha ko in an gama fatiha in za a kama sura ba a yi bismillah ita wannan ba a bayyanar da bismillah kenan ana yin ta ne a koyi kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa jumhurin malamai da suka tafi akan cewa ita bismillah ba ta cikin jumlar ayoyi bakwai na suratul fatiha sharan aya ce mai zaman kanta a cikin suratul naml kamar yadda yace innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura amma ba ta cikin jumlar ayoyi bakwai na suratul fatiha dan haka cikon aya ta bakwai a suratul fatiha sukan aje shi a ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim anan daidai alaihim kenan cikon aya ta 6 sannan ghairil maghdubi alaihim waladdallin shine cikon aya ta 7 dan haka dai a takaice kenan wannan yana nuna mana karanta fa'i wannan bismillah a farkon kenan karatun sallah ma'ana akan yi ta amma koyi ta ake ba a bayyanar da ita wa an nu'aymi lil mujmir أنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولد الضالين قال آمين قال آمين ويقول كلما سجد ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة وتلقى نعيم المجمر الله يجيك أنسى كيف أتشوى nayi sallah bayan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda fa qara bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim a farko ya bayyana da ita kuma qara bi ummil qur'an sannan sai ya karanta fatiha hatta idza balaga walad dawalin har ya kai walad dawalin qala amin sai ya ce amin zamu iske ita amin wato hukuncin fadarta sannan kuma da menene ma'anarta a takeice dai ma'anarta ma'ana ya ubangijinmu ka karbi addu'ar mu domin addu'a ce muka yi muka ce ihdinas siratal mustaqim ka tabbatar da mu akan tafarki mai kyakke tafarkin da babu karkata a cikin sa shine musulunci siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda ka jaddada ni'imarka akan su sune annabawa wato da siddiqai da shahidai da sauransu ghairul maghdubi alaihim ba wanda kai musu fushi sune yahudawa walabwani kuma ba tafarkin batacci ba sune dan musha shine sai aka sunanta mana a ƙarshen wannan addu'a mu ce ani ma'ana ya ubangijin mu ka karbi wannan addu'a ta mu shine yace hatta idza balaga walabwani lokacin da yake walad dallin sai yace amin wa yaqulu kullama sajada a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da shi Abu Huraira wato ya duka domin yin sujada wa idza qama min al-julusi haka nan idan ya tashi daga zama yakan ce Allahu akbar ma'ana asunkuyawar shi da tasowar shi yakan ce Allahu akbar kuma yaqulu idza sallama idan ya salamce sai ya ce mana wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake muku da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa inni la ashbahu kum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaba dayan ku nafi ku kamanta sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana nafi ku iya sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace inni la ashbahu kum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato ni na fi ku kamanta sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nasa'i da ibnu kuzaima su suka rawaito wannan hadisi a takeice dai shi hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shekul islam ibnu taymiya Allah ya ji kansa an masa tambaya game da wannan hadisi sai yake tabbatar da cewa gaba daya daidai da hadisi daya wanda ya tabbata daidai da hadisi daya babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata akan bayyanar da bismillah a cikin karatun sallah duk hadisan da suka zo game da bayyanin bismillah a bayyane to babu hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin su hadisan ƙarya ne kirkira su akai duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya tabbata game da bismillah bayyanar da babu wato shine yin ta a goye kenan kamar yanda ya gabata amma bayyanar da ita bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takeice wannan hadisi ne garifi bai inganta ba shine shaykhul islam yake cewa ittafaqa ahlul hadisi ala annahu lam yathbut fil jahri biha hadithun sahih wa innama yujadu sarihan fi ahadithin mawdu'a yace hadisi dai a bayyane wanda ke akwai wajhud dilala sariha a bayyane to bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai inda yazo a bayyane a cikin hadisi na ƙarya ne a cikin hadisi na ƙarya anan ne aka samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana bismillah amma dukkan abin da suka inganta babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanar da bismillah iya abin da yake abu yake inda wa ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim فإنها إحدى آياتها رواه الدارقطني وصوب وقفا وتلقى أبو هريرة الله إكرامه سيداك فدا نزا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قرأتم الفاتحة واتو إذن ذاك كرنت فاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم واتو كرنت بسم الله سيتي فإنها إحدى آياتها domin ita bismillah tayar ayoyi bakwai ne daga cikin ayoyin Fatiha al-Imam ad-Darqutni shi ya rawaito wannan hadisi amma ya tabbatar da cewa hadisi ne mauquf ma'ana fada ce ta Abu Huraira ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace fada ce ta Abu Huraira yake cewa in za ku karanta Fatiha ku karanta bismillah domin bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyi bakwai na suratul Fatiha a takaice shi ma wannan hadisi bai inganta ba an gane ko ya ci karo da hadisai waɗanda suke ingantattu musamman wancan hadisi na Anas wanda gashi ya ce ya yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayan Abu Bakar ya yi bayan Umar gaba ɗayansu sukan fara karatun sallah wato da alhamdulillahi rabbil alamin ba sa bayyanar da bismillah wanda hadisi ne ga yayin muttafaqun alai wa ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza faraga min qira'ati ummil qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin rawahu ad-Darqutni wa hasana wal hakim wa sahaha ولي أبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه نحو واتو لغا أبو هريرة الله إكرم سيداك فتا مزعن صلى الله عليه وسلم يا كسن چي إدن يا غم كرن تفاتيها رفع صوته مزعن الله يكن تغمر يسا وقال آمين مزعن الله سيچي آمين kenan in ya gama karanta Fatiha manzon Allah yakan daga muryarsa sai ya ce amin wannan hadisi kenan a takaice yana nuna mana shar'ancin fadar amin a ƙarshen karanta Fatiha a magana kuma mafi rinjaye ba bambanci tsakanin limami da mamu kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na limami ne yakan daga muryarsa ya ce amin tare da cewa malaman malikiya su sun tafi akan cewa a inda limami yake bayyanar da karatu idan ya ce walabdallin shi ba zai ce amin mamu su za su ce amin suka ce ba a shar'anta ma limami fadar amin menene hujjar ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa idza qala li imamu ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin idan limami yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ku ce amin dan ka suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna limami ba zai fada amin mamu sune iya wanda aka dora ma to sai aka ce musu ai ga wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ammana li imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah yace idza ammana li imamu idan limami yace amin fa qulu amin kuma ku ce amin domin duk wanda fadar amin kinsa ta yi dace da ta malaiku ko za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa wannan hadisi sai suka masa tawili idza ammana li imamu suka ce ai idza balaga mahallat ta'min in ya kai mahallin da ake fadar amin ku ce amin a wani mahalli ne ake fadar amin shine kenan ala awala qali dan haka shi kuma zahirin hadisin idza ammana al-imam idan limami yace amin kenan fa qulu amin kuma ku ce amin su kuma sai suka ce idza balaga mahallat ta'min in ya kai mahallin da ake cewa amin to dan haka sai ga ya hadisai ingantattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na limami yakan ce amin sahabbai su ma sai su dauka har sai ya kai masallaci yana gumza dan haka da maganar kuma su malikiya suka ce in ma wai mutum zai fada shi ma mun suka ce ba zai bayyana ba abu ne zai yi ta menene hujja suka ce a to ai addu'a ce addu'a kuma koye ta ake so kamar yadda yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya roki ubangijinku tadarruan wa khufiya suka ce addu'a koye ta ake so ai ba bayyana ita kuma amin suka ce ai addu'a ce dan haka in ma mutum mamun za su faɗa amin din ba za su bayyana ba koyewa za su wannan kuma nassi ne ga ya a bayyana wanda ya nuna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyanar da ita yake shine anan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qira'ati ummil qur'an rafa'a sautahu wa qala amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama karanta fatiha manzo Allah yakan daga sautin sai ya ce amin ma'ana ya Allah ka karbo addu'ar mu don haka shi wannan lafazi na amin a larabci yana da fuska biyu in ma alhamza kai madkin ta kace amin amin ko kuma kai kasr din ta sai kace amin amin to sai dai iya abin da yazo a cikin nassi na hadisi madda ake mata kace amin ma'anar amin ya Allah ka karbo addu'ar mu shine ma'anar ta kenan Allahumma stajib du'ana ya Allah ka karbo addu'ar mu kenan wace addu'a ce shine addu'ar da muka yi muka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin shine muka ce amin ma'ana ya Allah ka karbo wannan addu'a ta mu don haka kuma akwai kuskure game da fatar amin kamar misali wanda zai ma mimun kin shadda yace amin amin idan kace amin ma'ana ta canza in kace amin kenan bi ma'ana kasubi na masu nihi kamar yanda yace wala amin albaytul haram wala amin albaytul haram dan haka kenan mimun kin ba a mata shadda sai ka ce amin amin to shine malam sai yake cewa na ga al-imamu Abu Dawud da al-imamu Tirmidhi a cikin hadisin Wa'il ibn Hujr kwatancin wannan hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin na Wa'il wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato shine wato yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta Fatiha yakan daga sautin sa wato game da fadar amin to dan haka fa'idar ita fadar amin domin in muka ce amin mala'ikun da suke cikin sammai su ma sukan ce amin to in an yi dacen fadar amin kin su tayi tamu tayi daidai da tasu manzo Allah yace za a gafarta mana kenan zanuban da suka gabata shine yace yake cewa idza qala al-imam wala dawallina fa qulu amin manzo Allah yace idan limami yace wala dawalli ku ce amin sai yace fa innal mala'ikata taqulu amin yace domin mala'ikun Allah su ma sukan ce amin sai yace wa innal imama yaqulu amin shi ma limami yakan ce amin sai yace fa man wafaqata aminuhu ta aminal mala'ika duk wanda fadar amin kin sa ta dace ma ta mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah yace za a gafarta masa wato abin da ya gabata na zunubansa to dan haka kenan anan wato shi ma limami zai fada kamar yanda wannan nas ya tabbatar limami na fada ma musu ma suna fada sai dai kamar yanda wato Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya tattara riwayoyin da suka zo akan wannan mas'ala ta fadar amin wasu nassin suna nuna cewa da zarar limami ya fara cewa amin to ba sai ya sauke ba sannan kai zaka fara daga zarar ya ba za ka riga yi shi fadar amin amma in ya fara kai ma sai ka dauka tare da cewa akwai riwayoyin da suka zo suna nuna cewa sai ma imami ya fada amin sannan su ma mu za su ce amin. Kuma kamar yadda malam ya rinja yadda wannan hadisi waɗanda suka zo akan cewa sai imami ya ma gama fadar amin sannan su kuma mu za su fada, tare da cewa sauran riwayoyin abinda suka nuna kenan da zaran ya fara fada kuma za ku fada a matsayin ku na farko. Nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.